والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار اللازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلا الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جواس الأجواسي قلوب الأقراب فريد دهري على الإبلاغ حاتم الحاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلا الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والإيقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بهذه لأهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة شيخ إدري لنا بهذا المهدري والتعب في بنزرة تأتي لنا بزفري اللهم ألدف وأسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله يومنا زمان الجود همسين لبير أتكين جواهر المعاني واتو كسان قريشي أكن جواهر المعاني أكن جواهر الكمالي إذا موتين يناسين يستمز الله la mahalatan sanin sanin manzo Allah sanin sani ya sha bamban da sani ka san manzo Allah yadda kake zaton sa to ka san manzo Allah mataki ne biyu ko ka san manzo Allah a mataki ne imani ya fi sanin manzo Allah mataki ne islam sanin manzo Allah a mataki ne ihsan ya fi sanin manzo Allah mataki ne iman duk wannan sanin manzala matakin imani ka san shi idan da ka tsaya ka karanci jawharatul kamali ka karanci jawharatul kamali ka dube ta da kyau bi aini insafin to zaka ga surar manzala sallallahu alaihi wasallama a ciki to abinda ake son ka gane a ciki bayan karatu akwai tafakkuri domin duk karatun da ba tafakkuri a ciki to abun yana ba da wahala yana ba da wahala shine ka sani ka san karatun ka samu tafakkuri a ciki ka kiyaye ka gane menene ake nufi a cikin tafiyan hadaran sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya gane haka zai tafi zai samu abubuwa masu yawa kwarai da gaske yanzu mura martaba na jawharan uku shine in mutum ya lura ya saurara kawai ka saurara bi aini insafin zaka gane cewa yanda ka san annabin a gidan da ka san shi a mahallin Islam to a wannan yana karuwa akan wancan ka gane ashe duk wani abu Annabi Muhammad shine hanyar shine mai hanya shine bayarwa shine mai bayarwa shi aka sashi komi haka Allah ya yi masa wannan irin kyauta daga nan kamar mun ce اللهم صل وسلم على طلعت الحج بالحج اللهم يا الله صل وسلم كي صلاتي كي سلم على طلعت الحج غا مثالي هودوان غسكيا بالحج ده غسكيا هودوا cikin gaskiya da gaskiya me ake nufi da huduwan gaskiya cikin gaskiya? Kaman Allahu nurun, Muhammadu nurun, takadda kidatin nurihi min nurihi, kaga dal'atul haqqi bil haqqi kenan. Anna dal'atul haqqi bil haqqi, wato huduwan gaskiya cikin gaskiya, lahu ma'ana yani, yana da ma'anoni guda biyu. Al'ula na farko, fi dal'atul haqqi lahu, wato huduwan alhaqu na farko lahu sallallahu alaihi wasallam, na manzala ne, min zatil aliyya, ya fito ne daga zatil aliyya al-muqaddasa, bil haqqi, da gaskiya. Wahiya zatun aidan, shi ma zati ne, fa inna zatil aliyya, shi zatil aliyya kaga dal'atul haqqi lahu, nashi sallallahu alaihi wasallam min zatil aliyya, ya fito ne daga dal'atul haqqi bil haqqi, kaga ne bil haqqi, fa inna zatil aliyya, domin zatil aliyya tajallat lahu bi zatiha, ita tayi tajalli da zatinta, la shay'an dunaha, ba wani abu sai ita. Kayanta ne kawai, ifadatuka minka ilayka ne. Fakana sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya zama lahu tajallati zatu bi zati, a ciki aka samu tajallin zati da zati. Wadulu iha anha, itla'in ta huduwanta, la an shay'in dunaha, ba akwai wani abu koma bayan ta ba. Wannan sababin allazi tulat bihi, domin sababin allazi dalat bihi, wanda aka hudo daga ciki ko zatul aliyya, shine zatul aliyya li haqiqatul muhammadiyya, ga haqiqan annabi Muhammadu. Wa tajalliha laha, tajallin da aka yi mata, kana an zatul aliyya al muqaddasa, ta fito ne daga zatul aliyya al-muqaddasa al-munazzaha la an ghayriha, batufto da ta wani guri ba, zatin Allah, zatin Allah shi yake, shi ya fito da zatin manzo Allah, zatin Allah shi ya fito da zatin manzo Allah. Fa haza ma'ana dal'atul haqqi bil haqqi, wannan shine huduwan gaskiya da gaskiya, ko huduwan gaskiya cikin gaskiya, manzo Allah ne. والمعنى الثاني نبي دلعت الحق هودون غسكيا وهي دوال واسماء وصفات شيني دال ان الاسماء والصفات الالهيه التي مجموعها وند متتلنتا هو عين الحق الكلي شيني عين الحق الكلي بجميع ما تفرع عنه daga dukkan abin da ya rayisantu anha daga gareta min al-ahkami lillahiya, na daga hukuncin ilahu wal maqadir rabbaniya, da kudura na rabbani, wal lawazim dal lawazim wal muqtadiyat al mulazima, da abubuwan da aka hukunta shi wanda ya lazimci litilka sifati wal asma, ya lizimci wa'innan siffofi, ya lizimci wannan asma'u. Fa majmu'uha, gaba ɗayanta huwa ainul haqqil kulli, kawai abin ya udu ilallahi subhanahu wa ta'ala ne. To kana fa kana sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya kasance bi haqiqatihi al-muhammadiyya, da haqiqan manzo Allah matalan laha, sai zamu shine mabugan, shine abun da ya kutso din, jami'an shine mai tarewa, li haqaqi dukkan haqiqan al-asma wa sifatu, wa kamiya da hukuncinta, mu muktabiyatiha da abun da aka hukunta, wal lawazimiha da lawazim dinta, fakanat ulu'aha sai kasance ulu'inta fi haqiqatil al-muhammadiyya ya fito ne cikin haqiqan muhammadi al-maddatul asara da istifati daga tsantsan madda na sirrin siffa da sunaye na ubangiji allazi huwa sababu ma'baru anhu bil ba'i shine sababin da ake fassara da ba kun gane yare ko alastu bi rabbikum
na'am
kun gane su to shine alastu bi rabbikum qalu bala Allah madaukakin sarki lokacin da ya halitta kaf gabaki daya Allah ya tambaya halitta da alif Allah ya magana alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba halitta kaf sai ta amsa da ba bala kai ne ubangijinmu to wannan huwa sababul ma'baru an bil ba'i shine ma'anan bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu bi din shine hadarin sayyid lujudi alifun ba'un go alifun ba'un ai alif ismullahi rahmanur rahim alif ne sai aka rage shi sai tsayin sai koma karami sai sa bismillahi to alif da ba din sai suka zama a jikin allo daya kaga bismillahi to bi kana ma kana da ni komi ya kasance wa bi yakunu ma yakunu da ni komi zai kasance shine huwa sababu ma'baru anhu bil ba'i fa kana dulu'aha fi daga nan in ka duba me bambancin alif da ba a waje daya kasa alif yana sama ba din yana kasa domin ismullahi ne maimakon bismillahi da ismullahi ake cewa babu ba ismullahi rahmanur rahim sai zamo bismillahir rahmanir rahim sai aka gajartar da alif din sai aka jona shi da sinu sai baya zamo yana karkashin digon kasa saboda haka sai zamo bismillahi to bisabbi asrariha saboda sirrin da ke ciki ne wa nawariya saboda hasken da ke ciki ne fa kullaha dukkan wannan da alifun da ba din haqqun gaskiya ne fa ma da dalatul haqqi bil haqqi shine ma'anar dalatul haqqi bil haqqi wannan mata makiyamuhu sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miku ya cika cikin mikuwan sa fi hazal maidan a wannan fage bi huquqi tajalliyaini saboda haƙin tajalli guda biyu al-maskuraini wanda aka ambace su wa tawfiyatuhu wajen cika shi biyu azzaifin da ayyuka na khadamtuha khidmatuha hidimanta wa adabiha ladabinta jumlatan wa tafsilan jumla ce ko tafsilan wa takmilahu da cikan salima qabilatiha ga fuskantar bil ubudiyyatil kamilati sai ta daidaita da ubudiyya cikakke ubira an hadha al idlaq an yi masa fasara da wannan idlaq fi salatul bakariya a cikin salatul imam al bakari bi qawlihi da yake fada abduka bawanka min haisu anta a gunda kake kai ne kama huwa abduka kama yanda yake shine bawanka min haiskafat asma'ika ta gurin da yake shine yake banci dukkan sunayenka al asma'ika sifatika bawanka ne akan ka da kanka bawanka ne kuma wanda ya gaji duk sunayenka da sifofinka shine dai ba sayyidina rasulullahi qawlu fadin manzo Allah da yace fadin sai da yace alkanzul azami taska al-azami mafi girma yani allazi huwa jami'u li jami'i al-asrari shine wanda yake ta ya tare jami'u li jami'i al-asrari ya tare dukkan sirori wal ulumi da sanin Allah da ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal fuyudati da wal futuhati da fatahi wal fuyudu da kwaranyi wata jalliyati zatiya da tajalli na zati wasu sifatiya da na sifa wal asma'iya da na aiki da na sunaye wal fi'liya da na aiki wal suriya da kuma sura falla ma kamala tafi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka cika dukka ga manzo Allah hazir jam'iyyati wannan gabake din jami'un ne nan kana huwa kanzul azam sai manzo Allah ya zama shine kanzul azam idan ka dauki jami'u zai baka dari nan dari da nawa jimun daya jimun hudu alifun daya jimun alifun hudu ko mimun ainu dari da dari da hudu saba'in ga talatin dari da goma sha hudu jami'u kenan jami'u dari da goma sha hudu in ya baka dari da goma sha hudu to suran Qur'ani dari da goma sha hudu ne shine jami'u shi jami'u nan shi zai baka sirrin jimun jibrilu alifun israfilu mimun mika'ilu ainun azra'ilu in ka tara shi to anan ne duk zai baka kanzul azami duk wani abu na Allah kaf gabaki daya yana karkashin ma'aikatan sayyidina rasulullahi iz tunda bisabbi zalika da sababin wannan tustafadu minhu jamil matalibi ake fa'idan tuwa da dukkan abun nema wal minhi da bai bai wal fuyudu da faidoli addiniyati na addini wa dunawiyati da na duniya wal ukhrawiyati da na lahira min al ulumi na daga ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal asrari da sirrori wal anwari da hasake hasake wal amali da ayyuka wal ahwali da dabi'u wal mushahadat da gane gane wat tauhidi da kadaita Allah wal yaqini da yaqini wal imani da imani wa adabul hadaratil ilahiyya kai da ladabin hadaran ubangiji ma daga cikin kanzu yake fita shine kun manzo Allah izwa la mufidu waye mai kwaranyowa manzan Allah izwa la mufidu jami'aha saboda manzo Allah ne yake koro duk wayennan ala jami'il wujudi ga dukkan samammu jumlatan wa tafsilan fardan fardan min gairi shuzuzin kowa annabi ne yake bashi komai kowaye shi kuma ko dan waye annabi ne yawa ko ya sani ko bai sani ba ko ya ki iz min fa'idatul kanzi domin yana daga cikin fa'idan kanzin tahsilul matalibi shine ka sami abun nema wala manafi da abun amfani minu sallallahu alaihi wasallama daga wajen manzo Allah ne kaga ashe sanin manzo Allah wa da kanini ko abinda ka san shi a baya to yanzu ka san a yanzu ka san annabi shine mai wannan sifofin to ka san cewa aikin ba kadan bane ai yuraf al-mar'u ba'da tarikani ana sani mutum ne in ya mutu ba cika sani mutum anan kuma a duniya mutum baya sanin sa baya sanin kansa sai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu niyamun mutane bacci suke idza matu intabahu idan suka mutu sai su farka saboda duk karikicen da ke bin mutum wannan yake kari oba yake tafi da su sai ya mutu in ya gani ya ce tab dama haka abin yake ba zai sani ba sai idza matu intabahu a duniya mutum yana bacci ne mutuwarsa shine zai gane me yake ciki to gane manzo Allah a wannan maratib to yana da kyau mutum amma ba kowa bane yake gane manzo Allah a cikin wannan kujera wannan shine artabun da muke ta yi da izala kenan Allah ke qauluhu fadinsa bayan kanzul azami ifadatuka minka ilayka ga gani ifadatuka kwarenyinka minka daga gare ka ilayka zuwa gare ka ilam ka sani annahu lama ta'allaqatil iradatul haqi da irada na ubangiji tarataya bi ijadi haliki Allah iradansa me Allah yake nufi Allah yana nufin ya samar da samammu an gane wato adimai wanda ba sa nan Allah yana son I creating din ma'aikata to iradan Allah da ya tashi samo iradul laqi bi ijadi haliki dan a samo ma'aikata ma'aikata ne za a yi amma kuma akwai ma'aikata a ciki shine iradan Allah ma'ana duniya da lahira duniya da lahira to wannan barazata haqiqatul muhammadiyya mecece ta fara bayyana haqiqan muhammadu wazalika wannan inda ma tajalla bi nafsihi li nafsihi lokacin da ya tajalli ubangijin bi nafsihi da kansa li nafsihi a cikin kansa min sama'il awsafi daga saman sifofi wasa'ala zatuhu bi zatihi sai tambaye zatinsa da zatinsa mawaridul aldafi macisgan na ludifi fatalaka zalika su'alu sai karbi wannan tambayan minu bil qabuli sai karba wal insafi da sassautawa fa wajada haqiqatul muhammadiyya sai ubangiji ya samar da haqiqatul muhammadiyya min hadarati ilmihi daga hadarin ilmin annabi muhammadu fakant uyunan sai ilmin ya fakant sai ilmin ya kasance uyunan wa anharan da rafi da kurama suma salahal alam sannan sai aka cire alam min ha daga cikin wannan kuraman waqata'athu kullu sai aka yi yanka shi tafsilan ala tilka suwaril adamiya aka rarraba shi ala tilka surati ga wannan surar na adamul insaniya adam mai suna mutum bayna kanat sawan sai ta kasance tufa ce ala tilka haqiqatul muhammadiyya akan wannan haqiqan muhammadiyya sai ta zamo nuraniyatun haske ce shibihal ma'u wanda ta yi kama da ruwa wal hawa'u ta yi kama da iska fi hukumin riƙati wajen siriri wasafai da tsarkaka fata shakala sau sai tufan ta yi kamani da shakala suratun nuraniya da zane ko na suran haske fakana sai zamo muhammadu sai zamo annabi muhammadu salawatullahi alaihi amincin Allah tabbata a gare shi fa jama'al kullu. Daga nan sai aka tare, kaga ga Hawau, ga Nuru, ko ga Hawau, ga ga Mau, ga Nuraniya. Wannan shine tashakalan aida me Allah madaukakin sarki yake cewa wajalna minal ma'i kulli shay'in. Duk wani abin da za a yi akwai ruwa a cikinsa, duk abin da aka yi shi da ruwa kuma akwai iska a jikinshi, sannan kuma duk abin da za a yi akwai haske a jikinshi. Kaga ta sha kala, duk wani ɗan adam da ka gani kowaye akwai ruwa, akwai iska, akwai haske a jikinshi. Fajama'al kullu wabar hana sifatu, sai aka bayyana sifa wa mabda al'ala, ya fara da mafi ɗaukaka. Wa kana Adamu alayhi salatu wassalamu, annabi Adamu sai zamo nusuhatun, sai zamo photocopy ne ala tamani, bayan Allah ya gama halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai annabi Adamu fara fita photocopy annabi Muhammad. Shine inna Allah halaka Adamu ala surati hi, Allah ya halicci annabi Adamu ala surati hi, ala surati Muhammadin ne, shine photocopy din farko kenan. Saboda annabi Adamu photocopy ne, duk kowane halitta photocopy ne, amma na annaba shine awwalu safai. Wa kana nusatu zuriya, sai zamo zuriyar annabi Adamu ita ma ta zamo min Adamu alayhi salam, daga annabi Adamu sai zamo ana fitar da mai kama da annabi Adamu, ana fitar da haka. Wa kana al'alam, sai alam ta zamo birummatihi, gabaɗayansa, uluwihi wa sufulihi, na samai ko na ƙasa, nushatun min al'adam, shi kuma zamo nusha ne na annabi Adamu. Fata haƙaƙa hazan nasju, sai aka tabbatar da wannan me zance ba zane ba yin wannan saƙa, yawa, sai aka tabbatar da wannan saƙa, ta ishu sa'idan, za ka rayu mai arziki, gaira annal anbiya, sai dai annabawa alayhi salatu wassalam min jasadi Muhammadin. Su kaga wannan fata haƙaƙa hazan nasju, ta ishu sa'idan, sai in aka fito da photostat din duk kowa zai rayu mai arziki, ma'ana ɗan aljanna, in ya yarda, in ya ga dama ya canza. To amma gairar anbiya'i annabawa ba ɗan wuta a ciki, min jasadi Muhammadin, duka daga jikin annabi Muhammadin ne. Wa jasadi Adamu alal kamali, da jikin annabi Adamu alal kamali, haka suka fito. Wal arifuna, su arifai, alwarisuna nuskata, su ma suna gadan wannan nuskan min Adamin, daga annabi Adamu, wa zahiran a zahiri sayyidina Muhammadin, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahli shimali, amma na hannun hagu, fa nuskatun, su kuma photocopy ne min dinata Adamu, daga yumbun annabi Adamu, la gairu, ba wasu ba ne. Ka gani, ashe kenan akwai ahalin yamini, akwai ahalin shimali. To dalla, in ban da wani, in ba mutum ya san annabi ba, ta ina zai samu wannan? Shi yasa malamanmu suka yi tafauki wajen sanin manzala. Ta ina za ka iya ƙaryata wannan? In ka ƙaryata kuma da wani ilimin, sai dai ka ƙaryata da jahilci. ba ilimi da ilimi ba, saboda kome a ilimance ilimi yana zuwa ne gwargwadon yadda Allah yake saukar maka, gwargwadon haskenka, gwargwadon ƙarfinka, gwargwadon imaninka, gwargwadon yadda Allah zai yi mu'amala da kai a cikin ilimi. A cikin ilimi kowa haka Allah yake masa. Wa matanasulu shi tanasuli wani ya haifi wani illa an ja a zamani alayhi salatu wassalam har zamanin da manzon Allah ya zo fasayyara Allahu alama sai Ubangiji ya sanya alam fi qabdatihi cikin dankansa wa mahdati jismi Muhammadin a tsantsan jikin annabi Muhammadu sai zamo zubdatun kaman zubda zubda kunfa mahabatu tsantsan ai al'alam ai al'alama kama kanat haqiqatu asalin nash'ati kama yanda ta zamo haqiqa na asalin nash'ati mafaransa falawul fadalu sai manzo Allah ya zamo yana da fadala bi ihadatin na kewaye komai iskanat libidaya gashi shine farko amma kuma gashi ne ya zama shine a ƙarshe wala khatamu bihi da shi kuma aka cika amma kuma zalla shine farko kuma gashi ya zo a ƙarshe fa kada hasalat fi ilmika sai faru a cikin ilminka nashatul ula tashin farko kullu mawjudin kowanne ya samu ne daga annabi Muhammadu wayna martabatu min lawjudi ina martabarsa take daga cikin kasantutu wa manzilatu min lawjudi ina matsayin manzo Allah a cikin kasantutu wal hasilu abinda yake faruwa annabi sayyidina Muhammadan shugabanmu annabi Muhammad huwa awwal mawjudati shine farkon samamu cikin samamu wasalaha manzo Allah shine asalin komai wa barakatu manzo Allah shine albarkan komai wujidat wanda aka same shi wa bi istamadda daga nan ne ya miƙu ila yab'asuna a ranar tashin kiyama kaga ifadatika minka ilayka kenan qawlu ihadatun nuri almuddal sami yani anna nura al-muddal sami shiya hasken na muddal sami huwa sirrul uluhiyyati al-mukattami shine sirri na uluhiyya kaga da ihadatun nuri al-muddal sami wanda ba a sani shafafi wa kana hadha sirru shi wannan sirrin mukattab sirrun uluhiyya al-mukattamu boye to shine kana haza sirru shi wannan sirrin kasa ismatul haqqi subhanahu wataala rabo ne na Ubangiji yukumil mashiatir rabbaniya irin rabon Allah ne wanda yi da hukuncin sa na mashi'a rabbaniya ya kasu kashi biyu ismu minu istabda bi ilmi akwai rabo daya wanda istabda ya bayyana bi ilmihi la yatla alayhi ghayruhu ba wanda yake layi in ban da shi wa ismun akwai rabo ikhtara an yatla alayhi ghayruhu Allah ya zabi wani ya gani min halqi daga cikin halittunsa min zawil ihtisasi amma sai ke bantattu wa kana maqsuman bainahum sai aka raba tsakanin su bil mashiatil azaliya akwai abin da ake cewa mashi'ata azal li kulli wahidin minhum kowanne daga cikin sa ma qadara lahu min sirril uluhiyya abin da ya kaddara gare shi daga sirrin uluhiyya wa kana zalika la maqsumu sai zamo abin rabon li halqi ga halittarsa an ya dallahu alai yayi dallayin sai gane kullahu ahada bi sallallahu alaihi wasallam ilman wa zaqwa dukkan sa manzo Allah ya kewaye da ilimin farko na rabon da ilimin na biyu ilman ya fahimce shi wajen ilimi wa zauqan ya fahimce shi wajen zauki wajtama fi zati al-karima ya du kuma cikin zatin sa al-karima fi haqiqatil muhammadiyya daga cikin haqiqan manzo Allah wa tafarraqa bil khaliqi sai aka daidaita shi kuma cikin halittun Allah wai bi ibarati akwai kuma ta ibara an-nuru lil-mudall samu shi hasken nan al-mudall samu huwa al-kamalatul ilahiyya shine kamala na ubangiji allati sabaqa bis-sabiqi ilmi wanda ya riga ya cikin rigayen ilmin sa an ya kashifa li halqi Allah ya buɗa shi li halqi galitansa wai dali'ahum alaiha ya nuna musu jumlatan wa tafsilan jumla ko tafsili li kulli fardin min al-wujudi ga kowane daga cikin kaunu mai mayunasu gurgurdan abin da ya cancanta kuma ha tasbi da abin da yake banta min awwal zuhuri alami daga farkon bayyana alam ila al-abad har zuwa tashin kiyama ko zuwa abada wa kana zalika nuru wannan hasken al-maskura wanda ake ambato da lasaman shine dalismi fi hijabul gaibi a hijabin gaibi ma'anahu abin da ake nufi anna alaihi hijaban azimatan akwai hijabi mai girma laysa li'adin wusulun ba wanda yake sadu ila li'tilai alaihi yayi illaya kansa au ala shay minu ko akan wani abu fa ashhadu wallahu nabiyahu sai Allah ya nuna wa annabin sa dafatan wahida duk ya sanar da annabi Muhammad komai da komai wa atala'ahu alayhi Allah ya talayi wa annabi Muhammad fi haqiqatil muhammadiyya a cikin haqiqan Muhammad sai na rasulullahi min gairi shuzuzin babu ɗaya da aka cire wanda ba nuna wa annabi Muhammad ba fali ihadatul mazkura shine ihadatun nurul mudallisani kewayan ilimin kaga san walahidun bishay min ilmi illa to illa bi ma sha annabi Muhammad yana ciki shi duk an bawa annabi komi an bawa annabi Muhammad ka gani fala yadatu mazkura wa nuru hiya dawali wal kamalatil ilahiyya shine dali inna kamala na ubangiji والدلاسم المضروبة عليها دلاسم شين دلسم لنا شاببا أبو من حجب المانعة دقى هجابي أما هي هجاب المانعة شين هجابي المانعة واندكي هني من الوصول بسادوة إلى معرفة حقائق أحبالك سنعكي كتبا قوله صلى الله عليه فدنس sadece sallallahu alaihi salatin Allah su tafata ga annabi Muhammad wa ala ali da alayhisa ilam kasani anna salata fi haqqi Allah ta'ala salati cikin haqqin Allah ala nabi sallallahu alaihi wasallama salatin da Allah yake wa manzo Allah wasfun qaimun bi zati sifati amma qaimu bi zati ba wanda ya sani ala haddin lazi yaliqu bi azmati Allah yana salatin wa annabi Muhammad ne allazi yaliqu bi azmati irin salatin Allah wa jalali da irin jalalan Allah huwa amrun fawqa ma yadruku wa yaqalu shi lamari ne wanda ya wuce hankalin mai hankali ya wuce idrakin mai riska fa innal wasfa alwaridi shi sifa wanda yake zuwa fi haqqi kulli mawjudin cikin haƙin kowane kasancece wai nishtaraka fil lafzi ko da sun yi musharaka cikin lafazi wal ismi da suna fali haqiqatu haqiqan abun mubayinatun fi haqqil mawjudati ya bambanta cikin haƙin kasantatu ko yanzu watakila nace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salati na da naka ba dole bane ya zama iri daya. Watakila na kalli me nake nufi, na san shi da Larabci, na san abin da ake nufi, kai kuma ka san shi ne, ka an dona maka ne kawai kamar hikaya, kai ma ka faɗa Allahumma salli ala Muhammadin ba iri dai bane. Saboda sanin da na yi wa Annabi Muhammadu ba irin sanin da ka yi wa Annabi Muhammadu ba ne. In ya tafi kamar fito a America, ka yi salatin an baka, amma ba iri ɗaya ba ne da wanda ya sani. Haka ne ko? To ka gani, istirakil fil lafzi wal ismi fala haqiqatun mubayyinatun fi aqli mawjudati, amma a haqiqa akwai tabayuni. Fasalatu fi haqqina alayhi, salati manzala fi haqqina alayhi, yin salati wa manzala hi alfazun barizatun, lafazi ne wanda muke fada yake bayyana. Min alsatina, daga harshen mu, bidduai shine addu'a, wa tadru da kaskantar da kai lillahi ta'ala wajen Allah, fi ma yanbi'u an ta'zimi nabihi sallallahu alaihi wasallam minna, cikin abin da muke fada mun yi wa annabi salati ne, ta'zimin nabihi muna yi ne don girma annabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Na kalli salatin, na dubi salatin, duk na tafiya ina fada ina ganin me ake nufi da fatih lima ughliq, me ake nufi da shi nasir al-haqq bil-haqq hadi haqqa qadrihi, ba kowa bane. Saboda haka salati na da salatin ka ba iri ne bane, haka abin yake. To wannan walaysat kazalika salatu subhanahu wataala, ba irin salatin Allah bane. Ala nabi fa huwa fawqa ma yadruku wa yaqalu, yafi karfin abin da aka fahimta ko kai salati wa manzo Allah. Salatin Allah irin salatin Allah ne, shine ka amsan. Fala tasirra bi shay'in, ba abin da zaka iya cewa ga abin da ake nufi. Bal naqulu, mu dai zamu ce yusalli ala nabihi, Allah yana salati wa annabinsa. Wala takayifun salatu, amma ba zamu ce ya salatin yake ba. Ala tara, buku gani bane anna sujuda, shi sujudi fi haqqil mawjudati, cikin haƙƙin samamu lillahi ta'ala, ga ta Allah madaukaki. Fa kullu sajidatun lillahi, kowane sujada ce. Walaysa sujudul ma'hudu, amma ba irin sujudin wanda aka yi alƙawari fi haƙƙil adami bane lillahi ta'ala. Sujudin da ake yi wa Allah sujudi ne, amma ba irin sujudin ahadi wanda aka dauka na alƙawari tsakanin Allah da annabawansa bane. Yumasilu sujudul jamadat, yana kama da irin sujudi ne na raƙuma, irin nasu ne sujudul jamadat, da daskararrun abubuwa, wal hayawanat wal ashjari fardan fardan, kaga wai min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum, ba za ka sani ba, an bar a dunkule. La tafqahun tasbihahum, ba za ka gane ba. Amma kuma jimadu, dutse yana sujudi wa Ubangiji, bishiya na sujudi wa Ubangiji, dama sujudi abu hudu ne, aiko kusa abu hudu ne sujudin keji yake fita jikinsu a cikin alam. Akwai wanda aikinsu a tsaye ne kalashi jaro, akwai wanda suke sujudi, suke kaman dabbobi kaman mashina din nan wayannan da ai duk aikin su kenan waye ba sai shi ba a haka suke akwai wanda kuma suke kwance kaman macizai allazina yadubuna alal ardi akwai wanda aka hada maka aikin gaba kidaya kai a tsayin kai a rukun kai a sujudi sune dan adam kai kai a tsayi kai ruku kai sujudi kai ka hada gaba kidaya saboda kai ne wakilin Allah a bayan kasa baina likulli wahidin min tilkal afrad kowanne daga cikin wannan daidaikun sajadu suna sujudi ne yaliku bi halihi irin yanda suke baina sujuda fi haqqi jami'a sujudi na haƙin baki ɗayan su mumasilun fil ismi yana mumasala ne cikin suna wal itlaqi da itlaqi wal haqiqatu amma haqiqa mutafarriqatun akwai rabuwa fi jami'a bai daidai bane wa sujudu kullu wahidin ghayra sujudi al-akhar sujudi bishiya bai da sujudin jaki bane da dabbobi sujudin jakuna ba irin sujudin dutse bane amma kun san sujudi gabaki daya to haka nan wa ma salatun malaikati alan nabi salatin malaiku ga annabi ta qalaha fi haqqihim ana fahimta cikin haƙin su kamata a qalaha fi haqqina kamar yanda ake fahimta cikin haƙinmu domin yin salatin mu da wanda ake bada kaman lada goma to aikin mala'ika ana bada kaman dutsen uhudu goma ne kaga akwai mumasala ko ana gane nasu kaurin yafa namu nasu kaurin aikin mala'iku yafi karfin namu girma haka abubuwan suke alhamdulillah na tsaya nan sai mun salatin tuarifu na biya iyahu anan da mu tsaya insha Allah anan dai wannan dai dole mutum da wannan zaka gane waye annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan shine ake gane manzala matakin imani da matakin ihsani da a wannan gurin zaka gane amma in ka san manzala da wali da nabi bin makkata ne an haife shi a makka sani ya shara min rabi'awal sha biyu wata rabi'awal amul fili shekar shi kenan kai ka sani amma abinda za ka iya ganewa menene matsalolin annabi muhammadu daga ina annabi muhammadu ya fito to wannan shine sanin annabi in muna magana akan manzala muna magana akan abu guda uku ne ko guda hudu sanin ruhaniya na manzo Allah sannan sanin kalbin manzo Allah sannan sanin misali sanin ruhaniya manzo Allah sai aqalu na manzo Allah sai kalbu na manzo Allah wannan maratibu salasa dole in kana so sai ka san annabi a haka in baka sani ba farita shin kama baka iya gane na rubuce rasmiya ba ma to akwai aiki ka san manzo Allah a halin kalbu aqalu ruhu sannan sirrin sa ne ba ganewa Allah kake Allah tabbatar da mu akan wannan matafiya ka san da mu manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulik ولا خاتم لما سبق ناصر الحق الحق ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في بإمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Thank you.